أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمرة إلنا رانا تيو سامه تازوا حلقة با أما زن سجل وانا لتاهي من البركة الشفاء بتعريف حقوق المصطفى نال إمام القاضي إياد رحمه الله تعالى ونشين درسين شاتقوس zamu tashi cikin fasali na uku al-fasl salis nazafatuhu sallallahu alaihi wasallam cikin bayanin tsabtar annabi sallallahu alaihi wasallam tsabtar ma'aiki alaihi salatu wasalam al-imam al-qadi iyad kamar yadda dai muka sani wannan littafi ya wallafa shi dan saboda sanin wane ne annabi alaihi salatu wasalam yau abinda zai mana bayani shine tsabta ta jiki yace wa amma nazafatu jismihi amma tsabta ta jikin annabi alaihi salatu wasalam yace wa tibura irihihi da kuma kamshin shaken shi wa arqihi da jibin shi wa nazahatuhu da tsabtatar shi ya tsabtata anil aqzar game da datti wa auratil jasadi da al aura ta jiki gurare da suka kasance wari suke gana sauran al'umma na mutane ga magarin mutane na annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma kamshi suke فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره يace Allah ya kebance shi fi zalika cikin wannan da na zanu bi khasa'is da kebantattun abubuwa lam tujar fi gairi wanda ba a same shi cikin wani wanda ba shi ba summa tammama ha sannan Allah ya cika mishi su bi nazafati shar'i da tsabta ta shari'a wa khisal al fidra al ashra da kuma dabi'a ta tsarki guda 10 wannan dabi'a ta tsarki da guda 10 shine wanda hadisin da Imam Muslim ya huddo shi yake cewa ashrun min al fitra abubuwa guda 10 suna daga cikin tsarki hadisin yana nan cikin sahih Muslim ya jero shi wanda har marawaici a ƙarshe yake cewa wa nasitul ashra illa an takun al madmada wasu kuma suka ce shine al khitan wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa buniyad dinu ala nazafa an gina addini akan tsabta addinin wannan na musulunci an gina shi akan tsabta wannan hadisin al-Hafiz al-Iraqi yake cewa ban same shi ba da wannan lafazin cikin littattafan hadisai sai dai akwai cikin ad-du'afa na Ibn Hibban daga hadisin Aisha yace tanazzahu fa innal islam nazif dabarani cikin al-Awsat shi ma da dangane mai rauni da sanadi mai rauni ce an-nazafa tad'u ila al-islam wannan sune amma da cewa buniyad dinu ala an-nazafa al-Iraqi yace babu shi a kaf littattafan hadisi hadisi na gaba yace haddathana Sufyan ibn al-Asi wa ghayru wahidun qalu suka ce haddathana Ahmad ibn Umar qala haddathana Abu al-Abbas ar-Razi qala haddathana Abu Ahmad al-Jaludi qala haddathana Ibn Sufyan qala haddathana Muslim haddathana Qutaiba haddathana Ja'far ibn Sulaiman an Sabit an Anas daga Sabit daga Anas qala yake cewa masha mamita anbaran ban taba shakar wani turaran anbar ba qaddu da dai wala miskan ko turaran miski wala shay an ko wani abu ko ma wani iri ne ban taba shake ba adiye ba mai rihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kamshi game da iskar jikin annabi alaihi salatu wasalam abu na gaba daga Jabir ibn Samura annahu sallallahu alaihi wasallam masaha khaddahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shahwar kudukukin shi kumucin shi qala sai yace fawajatu liyadihi bardan warihan sai na ji a jikin hannun nashi sanhi kare kuma da kamshi ka annama akhrajahum ha kamar ka ce ya huddo hannun nashi ne annabi sallallahu alaihi wasallam min ju'unati attar daga jikar hwata ju'una ita ce jikar hwata attar ta mai turare yal attar shine mai sai da turare ju'una kuma jika ta hwata wanda mu nan galibi muna ga irin ta wajen wanzamai na galgajiya irin jika ta hwata da suke suna sa kayan askin su a ciki to su wancan lokacin masu sai da turare ita suke suna sanya turarukan su a ciki to ita ake ce ma ju'una al-attar shine mai sai da turaren kamar ya huddo hannun shi ne daga cikin jikar hwata ta mai sai da turare kenan wannan yana nuyin kamshin hannun na annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji kala gairuhu wani yake cewa masahabi dibin amla mai musaha yace ya annabi ya taba turare ko bai taba ba jikin shi kamshi yake yusafihul masafi zai gaisa da abokin gaisawa faizal yawmahu yajdiruhu haya wun a wannan wunin hannun shi yana ta kamshi duk wanda ya gaisa da shi zai wuna hannun shi yana kamshi kuma duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ba turare yasa ba wa yadau yadahu ala ra'as sabi yana aza hannun shi a bisa kan yaro fayu urafu min baini sibyani bi rihi ana gane yaron cikin tsakanin yara dalilin kamshin da kanshi zai rika yi ana gane cewa wannan yaron yau annabi ya shafa kanshi dan saboda aji cikin yara kanshi yana ta tashin kamshi kuma wannan tabbataccen abu ne hadisi sahihai sun tabbatar da wannan wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi dari anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba barci a gidan anas fa arqa sai yayi zibi fajaat ummuhu sai uwar shi tazo uwa anas kenan bi karuratin da kwalba ta liliyu tajma'u fiha arqahu take hada zibin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam yana barci fa sa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai annabi ya tambaye ta game da haka fa qala sai ta ce naj'aluhu fi dibina ai cikin turaren mu muke sa ta ita wannan zuhar taka wa huwa min adyabi dibi tahi kowane turare kamshi wannan tabbataccen abu ne wa zakara al-bukhari bukhari ya ambata cikin at-tarikh al-kabir daga jabir yace lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru fi tariqihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kasancewa ba zai wuce wata hanya fa yatba'uhu ahadun wani ya bi shi a hanyar nan illa arafa annahu salakahu sai ka san cewa lalle wannan hanyar annabi ya shige ta min dibihi saboda kamshi sallallahu alaihi wasallam ko hanyar da ya bi zata wuni tana kamshi wa zakara ishaq ibn rahuya ya kawo anna tilka kanat ra'ihatuhu bila dibin wannan haka kamshin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba tare da ya sa turare ba warwar muzani kenan san turare da annabi yake kamshi ne karin kamshi bisa kamshi warawal muzani yayi ruwaya da harbi daga jabir yace ardafani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuturtar da ni khalfahu bayan shi ka hau dabba ka hau da wani bayanka kamar yanzu da yanzu muke mutun ya hau moto ya goyo wani a bayan shi to haka an shine ardafa ya hau da ni busa bayan shi a busa dabba fartaqamtu khatamun nubuwa sai na sanya zoban annabta bi fami da baki na iltaqama hadewa ake nihi fartaqama ulhutu huwa mulim amma nan iltaqama yana nihin na sa shi a baki na ba na hade ba bi fami da baki na fakana yanimmu sai ya kasance yana tashin kamshi alayya a gare ni miskan kamshi na tararan almiski kenan da yasa wannan khatamun nubuwa hatami na annabta a bakin shi wanda yake bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani cewa cikin shama'ilul muhammadiyya na tirmizi da na ibnu kasir da sauran littattafai na sira cewa annabi bayan shi akwai khatamun nubuwa to wannan khatamin na annabta yace da na sa shi baki na kamshin almiski yake tada ya nimmu tashin kamshi ko kuma ya nunmu nunun kin ko a mishi kasara ko a mishi damma duka ma'ana ɗaya ne ya nimmu ko ya nunmu wa qad haka ba'dul mu'tanina bi akhbarihi yace hakika wasu masu kula da labaran annabi sun hikaito wa shama'ilihi da shama'il kinshi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yatagawwada cewa idan yayi nihin yin bayan gari in shaqqatil ardu sai kasa ta tsage faftala aga'idahu faftala adga'idahu ta hadiye bayan garin na shobolahu da bawalin shi wa fahat li zalika ra'ayatun tayyiba sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan kuma sai kamshi ta rika ta tashin kamshi dalilin wannan wannan hadisi ne da al-Imam al-Baihaqi ya ambace shi cikin sunan kinshi daga Aisha amma yace hadisi ne mawdu'i bai tabbata ba ya kawo sanadi Muhammad ibn Sa'ad babban malami sananne mai rasuwa shekara ta 204 hijriya Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala katibul waqidi marubucin waqidi ne fi haza cikin wannan abun ya rawaito mi yar as ya kawo sanadin khabaran wani khabari ma'ana wa asnada khabaran ana Aisha daga Aisha annaha qala take cewa lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam innaka ta'ati al khala ya ma'akin Allah kai kana zuwa bayan gari fala nara minka shay'an min al azab mu ga wani abu na kazamta tare da kai fa qala sai ce ya Aisha ya ki Aisha aw ma alimti biki sani ba anna al ard tabtali ma yakhruju min al anbiya cewa kasa tana hadiye abin da ke hutowa daga annabawa fala yura minhu shay'un ba ga komi akan babun da suka yi na bawali ko bayan gari wannan shi ma al-Imam Daruqutni ya huddo shi a cikin afrad din shi cikin afrad na Daruqutni yace wa hazal khabar wa illa may kun mashhuran yace wannan hadisin duk da bai kasance shahararre ba mashhur ba istilahin mustalaw al hadis ba wanda muka san cewa shine ma rawahu salasatun fa aksar idza lam yablug hadd al tawatur ba shi yake ne mashhuri na aba wajen malamana bai shahara aka san shi ba cikin al'umma faqad qala qaumun duk da hadisin ba shahararre bane mai rauni ne hadisin faqad qala qaumun wasu mutane sun hada min ahlul ilmi daga malamai bi daharta hazain al hadasain min husa sallam da cewa wannan hadasin guda bi karin guda bi daga annabi sallallahu alaihi wasallam masu tsarki ne mana bawali da bayan gari al-imam mulla ali al-qari yace yakin cewa al-ga'id wal bauli dan kai ya nasaba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sunan sa ma sai ya ce al-hadathain kawai kari guda biyu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu sun hikaito cewa masu tsarki ne. Wa huwa qawlu ba'du ashabi Shafi'i, magana ce ta wasu daga cikin daliban Shafi'iyya sun tahi akan cewa da bawalin shi da bayan garin shi masu tsarki ne, ba najasa bane. Tsarkaka kuma ka akawo iskalin cewa me yasa in yayi su yake kama ruwa, wannan kuma ko da majina da zata zubi maka a jiki ba dan tana da kazamta ba kake wanke ta, dan tsabta ne. Hakahul imamu Abu Nasr ibn Sabbag ya hikaito cikin Shama'il kinshi, wa hakal qawlaini anil ulama zalika Abu Bakar ibn Sabiq al-Maliki, ya hikaito wannan Abu Bakar al-Maliki cikin littafin shi Al-Badi'u fi Furu'il Malikiyya wa Takhrij ma lam yaqa'alahum minha alama zahabin fi tafari'i Shafi'iyya, sunan littafin ne daga can zawana. Ya huddo a cikin wannan littafin shi da ake takaice ka ake kiran shi da Al-Badi'u. Wa shahidu haza shahid kin wannan magana, annahu sallallahu alaihi wasallam, wa ana abinda ke nuna ingancin wannan magana, hujjar da suka kawo, lam yakun minhu shay'un yukrahu, babu wani abinda ake ki daga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wala ghayru tayyibin, kuma babu wani abinda ya fito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ba mai tsarki bane, ba mai tsafta bane. Wa minhu, daga cikin hujjojin su wanda suka tayi akan wannan, hadisi Ali radiyallahu anhu, akwai hadisin Ali Allah ya rada shi, gassaltun nabiy sallallahu alaihi wasallam, nama Annabi sallallahu alaihi wasallam wanka da ya rasu, ma'ana fa zahabtu anzuru ma yudan shi yamma Annabi sallallahu alaihi wasallam wanka bayan ya rasu, wanda Aisha take cewa da na sani da ma ba wanda yaji binci wankan shi sai matan shi. Yace fa zahabtu anzuru ma yakunu min almayyiti falam ajri shay'an, sai nake dubawa in ga abin da ke kasancewa na mamaci, ban ga komai ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, sai nake cewa dibta kada dada hayyan wa mayitan kana raye da bayan ka mutu. Kala yake cewa wasada'at minhu rihun tayyiba, sai wani kamshi mai tsananin kamshi sosai ya tashi, lam najid mislaha, ba mu taba ba gijin irin wannan kaddu da dai, kuma wannan tabbatacce ne Allah madaukin sarki zai karrama Annabin shi sama da haka. Cikin malamai ma magabata an samu wanda suka mutu kamar sai Imam al-Bukhari, kabarin sa har kwanuka masu yawa yana ta tashin kamshi. Haka Hamzatu Zayyat shi ma tun a dauka ba gawo shi har zuwa kabarta, duk titin da ake dauke da shi yana cike da kamshi, saboda qari'i ne, bakin shi kamshi yana tahuta da karatun Qur'ani ya kare rayuwar shi akai. To wannan yana daga cikin wai hujojin wanda suka tahi akan cewa bawalin shi da bayan garin shi da duk abin da zai fito daga jikin shi mai abin nan ne mai tsarki ne. Kuma mas'alar sanin mu ne cewa cikin irin wannan littattafai suna dan tabo abin ga kinta ne kadan, ba suna yawaita bayani akan ta ba. Hujjar wannan janibin kawai kawo dan shi bayanin fada'il yake kawo, ba nihin wasa a mas'ala ba da dirasa kanta, wanda duk mutum ya koma cikin mudawwalat manyan littattafai zai ga wannan mas'alar a can ake shinhuda bayani akan ta. Wa misluhu qala Abu Bakar hina qabbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, misalin irin wannan ne lokacin da Abu Bakar ya fada, lokacin da ya sumbanci Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi kenan. Daga ciki wa minhu, daga ciki shurbu Malik ibn Sinan, ma'ana abin da ke nuna hujjojin su cewa duk abin da ya fito daga Annabi mai tsarki ne. Malik ibn Sinan ya sha dama jinin Annabi yawma Uhud, ranar Uhud sallallahu alaihi wasallam, wa masahu iyahu, da yadda ya tsotsi jinin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa taswigu zalika sallallahu alaihi wasallam lahu, kuma Annabi ya bashi damar haka, na sawwaga yusawwigu taswigan halattawa ajaza, kuma Annabi ya halitta masa haka nan, bai ce mishi ba dan me, dan da a ce haramun ne ko najasa ce da ya hana shi. Wa qawluhu, da fadar shi da yake ce ma a Annabi ya ce mishi lam tusibuhu nar, wuta ba zata taba shi ba, dalilin ya sha jinin wannan na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dabarani ya huddo shi daga Abi Sa'id al-Khudri. Wa misluhu, irin wannan ya tabbata, Abdullah ibn Zubair ya sha damu hijamati shurbi, Abdullah ibn Zubair damu hijamatihi, Abdullah dan Zubair ya sha jinin da aka ma Annabi qaho, ana ma Annabi qaho shi ya shanye jinin. Faqala alayhi salatu wassalam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wailul laka minan nas wailul lahum minka, kai can ka gami da mutane, kai can mutane gami da gare ka. Wa lam yunkir alaihi, Annabi bai mushi inkari ba, bai ce ba dan mi ka sha bi hana shi ba, da najasa ne da ya hana shi, shine mahallu shahirin. Wa qadru wa nahawu min haza, haqiqa an rawaito irin wannan, fi mar'atin sharibat bawlahu, cikin wata mace da ta sha bawalin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, sai Annabi ya ce mata, lan tashtaki waje abadi nake abadan, cikin ki ba zai kara ciwo ba har abada. Wa lam ya'mur wahidun minhum bi ghasli famin, kuma Annabi bai umarci ko ɗaya ba cewa ya wanke bakin shi. Wa la nahahu an audatin, bai hana shi ba cewa kakka kara, dan inda a ce haramun ne ko najasa ce ya sha, da ya ci mishi ya wanke bakin shi, kuma ko da bai ce ya wanke bakin shi ba, to da ya hana shi cewa kakka koma, mun gani wanda yayi ruku'u cikin sallah ma yake tahiyya tahiyya duku-duku annabi ce mishi zadakallahu hirsan wala ta'ud kenan ce yace kakka koma kakka maimaita to ina wanda yayi wannan abin da a ce najasa ce ya sha min babu aula annabi da yace mishi sallama kakka kara amma ba a samu haka ba yake nunin tsarkin bawalin nashi wa hadisu hazihi almar'a allati sharbat bawluhu sahihun hadisin wannan macen da ta sha bawalin annabi sahihi ne sallam alzama dara qudri muslimin ikhrajuhu fi sahih dara qudni ya tilasta ma bukhari da muslim cewa su huddo shi cikin sahihin su dan ya cika sharuddan su al imam dara qudni alhafiz yana da littafin alilzamat wa tatabbu hadisan da yake ga sun cika sharadin bukhari da muslim amma ba su huddo shi ba sai dai nan gurin akwai magana bai cika sharadi su cika sharadin sahihi ne amma bai cika sharadin bukhari da muslim da akwai marawaita habbi wanda an yi magana akan su cikin sanadin su yace wasu muhazihil mar'a baraka sunan wannan macen da ta sha bawulin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce baraka wa khulifa fi nasabiha an yi sabani cikin nasabarta wakili wasu ka ce hiya ummu ayman ita ce ummu ayman wa kanat takhadumun nabiy sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kala take cewa kana qadahum kana li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadahum min aidan ya kasance annabi alaihi salatu wassalam yana da wani akushin shi na icce aidan shine iccen dabiniya mai tsawo shine aidan to yana da shi yuda utata sariri wanda ake ajewa kasan gadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya buli fihi min al-layl da daddare in ya tashi dan ba sai ya je duhi ba sai yayi bawli a cikin shekamar ruwa fa bala fihi laylatun sai yayi bawli a cikin shi da wani dare sun mafataka da husannan sai ya rasa shi fa lam yajri fihi shay'an kuma bai samu komai cikin shi ba ma'ana da daddare yayi bawlin cikin shi amma da sahi da ya tashi bai same shi ba fa sa'ala baraka anhu sai tambaye baraka gami da wannan akwashin da bai rasa bawlin fa qala sai tace qumtu ni na tashi da daddare wa ana adushana ina jin ishruwa sosai fa sharibtuhu wa ana la a'lam ni na shanye shi ban sani ba ba tare da na sani ba bin tunanin bawli ne wa rawa hadisu akan kaga wannan yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hane ta ba kuma bai umarce ta ba da wanke bakinta wa rawa hadisa ibnu jurayj hadisin ta ibnu jurayj ya rawaito shi ga rahu da wani shine mulla ali al-qari yace kamar abu dauda da ibnu hibban da hakim daga umayma daga ma'ayyata haka hakim ya rawaito da dara qudni daga ummu ayman take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare je zuwa ga wani kaskon shi a dabura daki yayi bawali cikin shi sai na tashi da daddare ina jin ishruwa na shanye shi ba tare da na sani ba da asuba tai sai yace yake ummu ayman tashi kije ki zubda wannan bawalin dake cikin wannan kaskon wannan tace ya ma'aikin Allah ban sani ba wallahi shanye shi nayi sai yayi dariya alayhi salatu wassalam yace cikin ki har abada ba zai ciwon ciki ba yace kaga wannan yana nuni ba ma baraka ba har ma wata hakan in ya ƙara faruwa gare ta ibnu dahiya yace wannan ya tabbata ga baraka ummu yusuf da baraka ummu ayman waye abin da ke karfafa wannan abunda ya tabbata gashi haso biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba kuma akwai ya tabbata cewa wanda ya sha jinin shi Abu Daiba ya shekara 140 dalilin shan jinin annabi alaihi salatu wassalam haka nan Safina maula antaccen bawa na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ta faru gare shi kamar yadda duka Baihaqi ya huddo labaran su a cikin littafin shi mai albarka kuma Rafi'i ya ambace su cikin Asharhul Kabir didda ibn al-mulaqin ya ce ban same su ba a cikin sauraron littattafan hadisi wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam kad wulida maqtunan daga cikin tsarkin shi annabi ya kasance an aihe shi yana da kaciye shi aka aihe shi kamar yadda aka aihi kakan shi kenan ma'aihin shi annabi ibrahim ga tsohuwar wannan kisanin mai yawa wadda ta zo da dama cikin hadisai ya kawo su annabawan da dama da aka halitta da kaciye su da Adam da Shisu da Idris da Nuhu da Sam da Lut da Yusuf da Musa da Shu'aibu da Sulaiman da Yahaya da Isa da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasu sun ce annaba 14 ne aka haifa da kaciya kenan wannan yake tabbatar da haka kuma an aihe shi annabi maqdu'us surra yana cire da cibiye shi a cire ta zo ba a buƙaci wata gozuma da zata mishi yankin cibiya ba wa ruwi an ummihi Amina an rawaito daga ma'aihe shi Amina qala annaha qala take cewa walatuhu nazifan ma bihi qazrun na aihe shi da tsabta shi tsab babu wanda da ti a tare da shi bai buƙaci wani wanda ya wanke shi ba irin wanke jinjiri na aihuwa da ake ta aihe shi da tsabta shi daga Aisha Allah ya rade take cewa ma ra'aitu faraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddu ban taba ganin gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da dai wannan ya tabbace ya zo cikin wani hadisi da yake cewa ma ra'aitu zalika minhu la ra'a zalika minni yadda hadisin bai inganta ba bai tabbata ba yana da rauni daga Aliyu yake cewa ausanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yugasiluhu ghairi Annabi ya mun wasiya cewa babu wani wanda zai wanke shi banda ni yace fa innahu la yara ahadun aurati illa tumisat aina ba wanda zai ga al'aurata sai ya kasance idanuwan shi an shahe su tumisa shahewa ya zama na ko gurin babu alamar ma ido a gurin wannan bai tabbata ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa haka ba cewa ba wanda zai ga al'aure duk da hakan ba ta faru ba bai ta faru ba Annabi an tsarkake shi an wanke shi wanka na rasuwa na gawa sun mushi da tuhahin shi ya zo cikin hadisi a cikin hashiya ta bulugul maram ma ya kawo shi cewa lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam ya rasu wanda suka hadu wajen yi mushi wanka suke tattaunanin to yaya zan mu tsaraitar da Annabi mushi wanka ko kuma mushi wanka cikin tuhahin shi sai barci nan cikin mu'jiza ta Annabi barci da ya dauke su cikin barcin kowa yayi mahalki yaga ana ce mushi kar ku tsaraitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanke shi da kayan shi kuma haka ta faru wannan shi tabbatacce ne وفي حديث إكرامة أتكين حديث إكرامة دقى ابن عباس الله رد شي أنه قال شي واشينا شي ناما يا إبرتي حتى سمي الله قديد حسيد أكا جينين سالين شي النبى عليه الصلاة والسلام كينا فقام سيتا شي فصلى ولم يتوضى يي صلى باتارد أرول لابا قال إكرامة إكرامة كي شي واره رضي الله عنه لأنه صلى الله عليه وسلم كان محفوظا دان النبى صلى الله عليه وسلم يكسن شي أنكي يي شي me yasa ma in mutun yayi barci ake cewa yayi sake arwalla ya kari arwalla wannan in ba Annabi bane amma Annabi ana tabbata saboda shi yana cikin mazinnatul hadas ne shi barci gurin da an yi kyauta da zaton cewa mutun zai hadasi ko iska ko makamancin shi to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam mahfuz ne wannan bai faruwa gare shi kuma yana barci zuciyar shi ke bar wannan kin shi ke barci ba zuciyar shi ba idanuwan shi ke barci ba zuciye shi ba kamar yadda ya ga ma Aisha da tace mishi zaka yi barci kafin kai wutiri yace mata ido na ke barci zuciyata ba ta barci kenan shi ba wannan barci a wajen ma'aiki alayhi salatu wasalam bayya daga cikin abin da ke warware mishi arwalla wannan duka yana nuna mana daraja ta Annabi da tsabta ta Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan afar in gabaki daya cewa ga takhrijin wasu daga cikin hadisan inda dama mu yi sun kuma yadda dai takaita cikin manahilus safa fi takhrij ahadisi shifa na al-imam suyidi wanda yayi abinda malaman hadisi suke cewa al-azu kawai nasaba maka ce maka kawa ne huddo shi da wani huddo ba tare da doguwar dirasa ba wanda takaice ne sosai hadisi na harko da magani buniyar dinu al-nazafa mun yi bayanin cewa iraki ya ce bai ganshi ba cikin hadisi amma sai suyudi yake cewa amma Tirmizi ya huddo daga hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas marfu'in hadisi inna Allaha nazifun yuhibbu an-nazafa fatanasafu afniyatakum Allah mai tsabta ne yana son tsabta ku ruka tsabtace walhajiyar gidajenku haka Rafi'i ya huddo shi da sanadin shi daga Abi Huraira marfu'i ma'ana annabi ya faɗa cewa tanazafu bi kulli masadatu ku yi tsabta da duk irin abin da kuka samu dama dan Allah ya gina musulunci akan tsabta ba mai shiga aljanna sai mai tsabta hadisi na gaba wanda mun gan shi a ciki shine hadisi na 62 a jerin daga farkon littafin ma'ana zawwana Anas da yake cewa ma sam shamimtu ambaran ban taba ba shaken wani turaren ambar ko kuma turaren almiski wannan musannaf ya kaito shi ta hanya al-Imam Muslim sai hadisin Jabir ibn Samura da yake cewa da Annabi ya shahu kudu kuki na naji kamshi da shaki kamar ya huddo su daga ju'unati attar daga abun ga in mai turare Muslim ya huddo shi hadisi na gaba cewa Annabi yana aza hannun shi bisa yaro a gane shi ta hanyar kamshin da yaron yake yi cikin yara da wanda ke cewa Annabi yayi barci a gidansa Anas yayi jibi wannan duka Muslim ya huddo su sai hadisin da ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba bin wata hanya ba duk wanda ya bi hanyar sai ya san Annabi ya bi wannan hanya saboda kamshin da take yi ya huddo shi ne ta hanyar tarihul kabir na Bukhari haka Darimi ya huddo shi da Baihaqi daga Ibn Zubair daga Jabir haka Bazzar da Abu Ya'la sun huddo shi da sanadi mai kyau daga Anas shi ma haka ya kawo shi sai hadisin Jabir yake cewa Annabi ya dora shi a kuturin dabba yace hannar shaki na sa khatamin annabta a bakina yace ki bayanin dai har zuwa karshe yaji yana kamshi Ibn Asakir ya huddo shi tarihin ci tarihi Madinatu Dimashq kenan sai yana gaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya nihi yin bayan gari kasa take tsagewa ta hadiye bayan garin nashi kuma tayi ta tashin kamshi dalilin wannan wannan bai haƙi ya rawato shi daga Aisha yace maudu'i ne hadisin ƙarya ne Tirmizi al-Hakim ya hudo shi cikin Nawadirul Usul ta hanyar Abdurrahman ibn Qais shi kuma wadda ne mai kirkiro hadisan ƙarya ne kazzabun an Abdullah ibn Ra'id yana kirkiro ƙarerake daga Abdullah ibn Ra'id yace shi ya faɗa majahuli ne daga Zakwan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi mai hudu hadisin da ke cewa annabi bai kasance bai yada inuwa ko cikin rana ko cikin inuwa ba a ga inuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wala asru qada'u haja in yi bayan gari ba a ga ko alamin bayan garin shi ya hudu wannan hadisin ƙarya Daru Qutni ya hudu cikin afrad din shi yake cewa Aisha take cewa kana yin bayan gari ya ma'aikin Allah ban mu ga alamin bayan garin duk wanda ya bi bayan ka har zuwa ƙarshe dai yace ba mashhuri bane amma yace mafi ƙarhin hadisin da ke cikin wannan baban wanda ya zo da sanadi tabbatacce shine hadisin Laila Maula ce yan tattabbewa ce ta Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo dan biyan bukatar shi sai na ga ban samu komai ba sai na ji kamshin almiski yana tashi nace ya ma'aikin Allah ban ga komai ba sai ta ce biki san yace mata biki san ba cewa mu taron annaba ga baki dayan mu an umarci kasa ta rika cinye bayan garin mu da abin da ke hutuwa daga jikin mu yace wannan shine mafi ƙarhi a cikin baban Hadisin Aliyu kuma mun yi magana cewa Ibnu Majah da Abu Dawud suka hudo shi da Hakim da Baihaqi suka hudo shi cewa shi ya mushi wanka. Haka hadisin Abi Bakar da yake cewa ka tsabtata dibta hayyan wa mayyitan. Bazzar ya hudo shi daga Ibnu Umar da sanadi kyakkyawa bai yada matsala. Da hadisin Malik Ibnu Sinan da ya sha jinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsotsa shi ranar Uhud shi yake cewa wuta ba za ta shahe ka ba da barani ya hudo shi cikin Ausat. Daga wannan kamar yadda muka yi magana sama cikin sanadin shi su ba akwai rawi marawaci hidi ba yi jima'i ya kan raunin shi ba Baihaqi ya hudo shi ta wata huska daban ya ambace shi hadisin Abdullah dan Zubayr cewa ya sha jinin da aka ma annabi kawo sallama hayyace mushi wailul laka minan nas wailul lahum minka Bazzar ya hudo shi da Hakim da Baihaqi da Tabarani da sanadi mai kwari Hadisin cewa mace wata mace ta sha bawulin Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce mata har abada ba zaki ciwon ciki ba ita ce baraka kamar yadda aka faɗa cikin hadisin hakanan hadisin Ummu Aiman cewa tana mishi hidima ya kasance yana da qadhum min aidan akushi na wannan yake ajiya cikin wannan kinshi cikin kasan gadan shi shi ma an yi sabani kan wannan hadisin shi qadiya dai ce ko bi ce mun yi bayani dai cewa an ce qadiya bi ce abun ya faru ga Ummu Aiman ya faru da baraka kin sai hadisin da ke cewa an aihi Annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciye shi kuma cibiye shi a cire da barani ya hudo shi da Abu Nu'aym da Khatib ta hanya Anas marfu yake cewa Annabi ya ce na daga min karamati ala rabbi anni wulitu maqtunan walam yara ahadun sawati na daga cikin girmamawa da Allah ya mun Allah ya halicce ni da kaciya ta kuma ba wanda ya ga al'aurata Addiya'ul Maqdisi ya ce sahihi ne a cikin Al-Mukhtarat ya zo daga Abi Huraira da Ibn Umar irin wannan wanda Abu Nu'aym ya hudo cikin Dalailun Nubuwa Hakim yayi wuce gona da iri ma yace mutawatiri ne amma ba mutawatiri bane bai kai matsayin mutawatiri ba Hadisin cewa ma'aihiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam Amina ta ce na aihe shi da tsabta shi babu datti ko dai tare da shi Ibn Sa'ad ya hudo cikin At-Tabaqat daga Amr ibn Asim Dulabi har zuwa ƙarshen shi ya ambace shi Aisha take cewa ban taba ganin al'auran ma'aiki ba alayhi salatu wassalam Tirmizi ya hudo cikin Shama'ilun Nubuwa da Ibn Majah mun yi nuni zuwa ga raunin shi da hadisin Aliyu Ausani ya umarce ni cewa in wanke shi ba wanda zai ga al'auran shi sai idan shi ya shahi wannan Bazzar ya hudo shi da Baihaqi shi ma mun yi nuni zuwa ga raunin shi hadisin Ibn Abbas cewa Annabi ya yi barci har sai da aka ji na sarin shi amma ya tashi bai arwalla ba Bukhari da Muslim suka hudo shi ƙarshen inganci kenan wannan sune adadin hadisan da muka gani cikin darasin na yau insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi